ajamu muje zanna
jama'ar marubun gudu ba cindi sai zanna
kana mana adalci yankin marubun gudu mun gode talaka
jama'u muje zanna
jama'ar marubun gudu ba cindi sai zanna
kana mana adalci yankin marubun gudu mun gode talaka jama'u muje zanna
jama'ar marubun gudu ba cindi mu zanna
kana mana adalci jama'ar marubun gudu mun gode talaka
marka mu kira Allah sarki na mai
kana mana adalci.
talbi sai zanna
ina mana adalci yankin marubun gudun mun gode talakawa
wakila da biti gwamna dan shi ma mai mana komai ne
sai zanna
samu muje mala ibrahim wakala gwaldo ne
sai zanna
wakar bakin gwamnan mu na zamfara mai kula kowa ne
sai zanna
samu muje mala dilan na yaba maka ne ma wani adawa
jamu muje zanna
jama'ar marubun gudun ba talbi sai zanna
ina mana adalci yankin marubun gudun mun gode talakawa
ga tafi ganan
abiyo halin
Bye.
damu mu jira.